kan fayi na shekarar 2017 don canta yana ta talashe kofin Najiyar Turai European League na shekarar 2016 zuwa 2017. Manchester United ta samu wannan nasara ne a karan barkar da suka yi tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Ajax da ke kasar Holland a wasan karshe na cin kofin a bana, inda Manchester United sun ci doke Ajax da kwallaye 2-0. An buga wasan ne a filin wasa na Friends Arena da ke kasar Sweden. Dan wasan tsakiya na gefe kuma dan wasan da ya fi kowane dan wasa tsada a duniya, Paul Pogba shi ya jefa kwallo na farko a ragar Ajax a cikin mintuna na 18 da fara wasan. Daga bisani bayan dawowa daga hutun rabin lokaci ana cikin minti 48 da fara wasan, Mkhitaryan ya zurara kwallonsa ta biyu a ragar Ajax. Haka ne aka tashi wasan, Manchester United tana da kwallo biyu, Ajax tana nema. Wannan shi ne karo na farko da Manchester United ta taɓa lashe wannan kofi na European League. Hakan kuma ya ba ta damar samun tikitin shiga gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai, UEFA Champions League na shekara 2017 zuwa 2018 mai zuwa. Don haka yanzu kungiyoyi biyar ne za su wakilci ƙasar Ingila a wannan gasa ta zakarun nahiyar Turai a shekara mai zuwa. A ci gaba da gasar cin kofin duniya kuwa da ake yi, wato World Cup na shekara 2017 na 'yan ƙasa da shekara 20 wanda yake gudana a ƙasar Koriya ta Kudu a yau, an buga wasanni a matakin wasan rukuni. Ga sakamakon wasannin da ta kaya, kungiyar kwallon kafa na New Zealand 'yan ƙasa da shekara 20 sun lallasa kwandarar da kwallaye 3-1. Senegal 'yan ƙasa da shekara 20 sun sha kashi a hannun USA 'yan ƙasa da shekara 20 da kwallo 1 mai bangoshi. Ecuador ba ta yi daɗi ba a hannun Saudi Arabia 'yan ƙasa da shekara 20 da kwallaye 2-1. France 'yan ƙasa da shekara 20 sun lallasa Vietnam 'yan ƙasa da shekara 20 da kwallaye 4 da nema. Idan muka leƙa ɓangaren nahiyar Afirka kuwa, a ɓangaren cin kofin 'yan ƙasar shekara 17 wato AFCON na shekara 2017 wanda yake gudana a ƙasar Gabon, a jiya an buga wasanni a matakin wasan kusa da na ƙarshe, wato sani fine. Ga sakamakon wasannin da ta kaya, 'yan ƙasar shekara 17 na ƙasar Ghana sun lallasa 'yan ƙasar Nijar da kwallaye 6-5 a bugun daga kai tsaye mai tsaron gida bayan sun tashi canjarar babu ci a tsakaninsu. Mali ma ta samu nasara a kan ƙasar Gini da kwallaye 2-0, kuma bayan sun tashi babu ci aka buga wasu aka yi bugun daga kai tsaye mai tsaron gida. A ranar Lahadi 28 ga watan Mayu ta shekara 2017 za a buga wasan neman matsayi na uku tsakanin kungiyar kwallon kafa ta ƙasar Gini na 'yan ƙasa da shekara 17 da kungiyar kwallon kafa ta Nijar 'yan ƙasa da shekara 17. Haka kuma a ranar ta Lahadi 28 ga watan Mayu don za a buga wasan ƙarshe na cin kofin 'yan ƙasa da shekara 17 da nahiyar Afirka tsakanin kungiyar kwallon kafa ta ƙasar Mali 'yan ƙasa da shekara 17 da kuma kungiyar kwallon kafa ta ƙasar Ghana. Huta lafiya.